الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو kwanan wata 29 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 11 ga watan 2 shekara ta 2021 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahmarsa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen kitabu Hamdillahi wa Shukr littafin da yake bayani game da godiya ga Allah madaukakin sarki yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon kitabus salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafin da zai bayani game da salati wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala Allah ta'ala malan ya bude wannan babi nasa kamar yadda ya saba a sauran babobi irin wannan ya kan bude da aya alqurani mai girma idan akwai ayar da take da munasaba da babin da ya kulla zai tattauna a kansa idan kuma babu kai tsaye sai tafi koro hadisai na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da suke da alaka da babin nasa wannan babi ya bude shi ne da aya ta alqurani yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أكين سركتي إن الله حقيقة اللهم أكين سركي وملائكته دا ملائكونسا يصلون على النبي سنين سلاتي wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ayyuhal ladina amanu Allah madaukakin sarki yayi umarni ga mu'minai gaba daya cewa ya ku wadanda kuka yi imani sallu alaihi kuma ku yi salati a gare shi wa sallimu tasliman kuma ku yi masa sallama sallamawa a gare shi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi dan uwa wannan babi da muka shiga babi ne da zai tattauna game da falala ta salati wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami suka ce dole ne wajibi ne tilas ne ga mutum ya yi shi sau daya a rayuwarsa kamar yadda wasu daga cikin malaman suka faɗa suka ce salatin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wajibi ne tilas ne sau daya a rayuwa wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai wajibcin salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi karfin sau daya a rayuwa wajibi ne duk lokacin da aka ambaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum yayi salati kamar yadda hadisai da dama da suka tattauna akan wannan masalar suka bayyana wanda insha Allah ta'ala gaba kadan zamu zo mu bayani a kansu malami suka ce salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya ne daga cikin mafi girman ibada da Allah maɗaukakin sarki ya bautar da mu da ita. Mu yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati. Shi yasa babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa mai suna Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala khairil anam yayi bayani mai tsayi kuma mai fadi sannan mai amfani da ya kunshi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wannan littafi ne da duk ɗalibin ilimi bai kamata ya kwace masa ba. Duk wanda yake da alaka da karatu ya kamata ya mallaki wannan littafin ya duba shi ya karanta don yayi bayani masu yawa masu falala wanda suka shafi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Daga ciki ya kawo falalar salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kusan 30 da wani abu ko fiye da haka. To amma kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa ya ce salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da falala kamar haka. Daga ciki ya ce akwai imtithalul awamir. Duk mutumin da ya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati to ya bi umarnin Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya ba shi umarni kuma ya bi umarnin Allah maɗaukakin sarki wanda shi kansa wannan falala ce ga bawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai mutum ya yi salati. To wannan bin umarni ne na Allah maɗaukakin sarki. Ya ce daga cikin falalar salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine akwai dacewa da mala'iku wajen aikin da Allah maɗaukakin sarki ya sa su su yi. Ya ce inna allaha wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kamar yadda muka sani mala'iku bayin Allah ne masu tsarki masu daraja wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su shaidar cewa ba sa saba masa ba sa kauce umarninsa. Duk abin da suke aikata umarnin Allah ne gaba ɗaya. To aikin da suke yi saboda Allah maɗaukakin sarki ya sharrafa ya mutunta ɗan adam sai aka ce kai irin aikin da suke yi wanda irin aiki ne shi ne yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati. Malai ce wannan shi ma falala ce kwarai da gaske. Daga cikin falalar salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da malam ya ambata a cikin wancan littafi nasa ya ce akwai samun daraja ko a salati guda goma daga Allah maɗaukakin sarki. Duk lokacin da mutum ya yi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda ɗaya shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya masa guda goma. Kamar yadda za mu zo makaranta a cikin hadisi ka yi guda ɗaya sai Allah ya maka goma, idan ka yi goma sai Allah ya maka 20, idan ka yi goma sai Allah ya maka 100, idan ka yi 100 sai Allah ya maka 1000, idan ka yi 1000 haka gwargwadon abin da kai Allah maɗaukakin sarki zai ninka maka shi. Sannan daga ciki Malam Ibn al-Qayyim yake cewa duk mutumin da yake yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati to zai kasance daga cikin wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ce ta ranar tashin alkiyama, wanda kowanne ɗaya daga cikin mu zai so ya kasance a cikin ƙarƙashin tutar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ya tashi kiyamarsa. To ɗaya daga cikin abin da zai baka waccan falalar ya baka waccan darajar shine ka yawaita yi masa salati. Me da ya faɗa cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da mutum ya ji kiran sallah ya ce sai ya maimaita abin da mai kiran sallah ya faɗa. Ya ce idan aka gama kiran sallah sai mutum ya yi masa salati, idan ya yi salati sai ya roƙa masa wasila Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma zuwa ƙarshe. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan mutum ya tattara waɗannan abubuwan wanda daga cikinsu akwai salati ya ce hallat lahu shafa'ati cetona ya halatta a gare shi. Ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce zai cece shi. Saboda haka ɗaya daga cikin abin da yake jawo mutum ya samu ceto na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa shine yawaita salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Daga cikin mafi darajar abin da mutum zai samu idan yana yawaita salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai kawar da baƙin ciki da damuwa. Duk abin da yake damun mutum, duk abin da ya hana mutum sakat, duk abin da ya mai katutu rayuwa ta ƙi daɗi, mutum ya kama salatin annabi ta yi zai ga canji. Sannan gafarta zunubai, zunuban mutum ko sun kai guda nawa indai mutum zai ta salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa. Kamar yadda shi ma wannan akwai hadisi akan wannan. Imam Tirmidhi zai fitar da hadisin wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya rasulullah ina yawan yi maka salati. Sai ya ce ya rasulullah wanne adadi na salati ya kamata in sanya a cikin rayuwata a gare ka. Sai Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace mashi ita abinda ka so. Sai ya ce ya Rasulullah tuzarraba addu'o'i na da duk abinda nake gabatarwa na ibada sai kasance ɗaya bisa hudun su salati ne a gare ka. Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace mashi ita fa in zitta fa huwa khairul laka. Yace duk abin da kaga dama kai yayi amma da zaka ƙara akan hakan da yafi maka alkhairi. Yace ya Rasulullah to zan sanya rabi zai kasance gaba ɗaya addu'o'i na da ya kamata na ɗaga hannu na roki Allah wasu abubuwa da zikirai na da duk abubuwan da nake na addu'o'i ya kasance rabin su salati ne a gare ka, rabin su kuma sai ne sauran abubuwa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yadda kaga dama amma fa in zitta fa huwa khairul laka, da zaka ƙara shi yafi maka alkhairi. Sai da suka yi haka har sai da ƙarshe wannan mutumin yace ya Rasulullah zan sanya dukkanin addu'o'i na su kasance salati ne a gare ka. Ma'ana duk wani abin da ya kamata a ce ya roƙa na duniya ko na lahira zai kyale shi a madadin sa sai rinka yi wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa idan tukfa hammuk wa tughfaru laka dhanbuk, in ku har kai haka to duk wani bakin cikin ka da damuwarka da abin da ya hana ka sakat a rayuwarka Allah madaukakin sarki zai isan maka shi, sannan kuma wa tughfaru laka dhanbuka za kuma a gafarta zunubanka gaba ɗayan su. Kun ga uwa wannan falalar salati kenan. Wato idan ya kasance salatin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mamaye ayyukanka ta yadda addu'o'inka ma na yau da kullum maimakon ka yi su sai ka sanya salati a wajen, to abinda ka sani da wanda baka sani ba, abinda ka roƙa da wanda baka roƙa ba, dan Allah madaukakin sarki zai baka. Ina fata an fahimta. Sannan dukkanin zunubanka Allah madaukakin sarki zai gafarta maka su. Wannan ɗaya daga cikin falalar salati kenan ƴan uwa. Daga cikin falalar salati ƴan uwa akwai amsa addu'a. Duk mutumin da yake so idan yayi addu'a nan da nan Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar sa, to ya kasance yana yin salati mai yawa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Zamu zo mu karanta hadisin a gaba kadan. Wani mutum Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji shi yana yin addu'a, to da ya addu'ar tasa babu salati a cikin addu'ar tasa, sannan babu yabo da jinjina da kambamawa ga Allah madaukakin sarki a cikin addu'ar sa. Saboda haka sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan yayi gaggawa, sannan sai ya fada masa da shi da duk wanda zai ji maganar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan sa, yace idan ɗayan ku zai yi addu'a to ya fara da godewa Allah madaukakin sarki, ma'ana yayi ba Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wataala yana son kirari, kai wa Allah madaukakin sarki kirari, ka yabe shi, ka kambama shi, ka ambaci sunayensa masu kyau mafiya kyawu, ka yabe su, ka yabe shi da su. Allah yana son wannan. Sannan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai kai min salati, sannan kuma sai ka roki bukatarka. Idan kai haka Allah madaukakin sarki sai ya amsa addu'arka. To amma kun ga wancan da ya je bai yi salatin ba, bai kuma bai ba Allah madaukakin sarki ba, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ajila hadha, wannan yayi gaggawa. Me yake nufi da yayi gaggawa? Addu'ar sa a lokacin bata cancanci karba ba, bata cancanci a saurare ta ba a lokacin. Shi yasa dan uwa duk lokacin da zaka yi addu'a kada ka manta bayan ka yi ba Allah madaukakin sarki kai wa Annabi salati. Ɗaya daga cikin dalilan karba addu'a ƴan uwa akwai wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati. Ƴan uwa, daga cikin abubuwan da Ibn al-Qayyim ya ambata a cikin littafi nasa na falalar salati shine duk mutumin da yake wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati, to mala'iku za su rinka yawan ambatan sunansa, suna kai sunansa a wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suna gaya masa cewa wane dan wane, wane jikan, wane dan unguwa, wane dan gari kaza, dan kasa kaza ya maka salati ya Rasulullah, za a faɗi sunanka. Kamar yadda hadisi ya tabbata shi ma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna lillahi mala'ikatan sayyahina, Allah madaukakin sarki yana da wasu irin mala'iku masu yawo a ban kasa, su aikin su kenan da Allah madaukakin sarki ya ba su, kaiwa da komowa suke su je nan su je nan kawai. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yuballighuna min ummati as-salam, suna isan min da duk sallama ko salatin da al'ummata suka yi mu. Duk lokacin da kaiwa salati kaiwa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati, waɗancan mala'iku za su ce to wane dan wane, dan gidan su wane, dan unguwa kaza dan gari kaza ya maka salati ya rasulullah za a ambaci sunanka a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai sanya ka a cikin list din masu yawan yi masa salati sannan daga cikin fadalar yawan yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati yan uwa akwai majalisi ko gurin zama ya kasance gurin zaman da Allah madaukakin sarki yake farin ciki kuma ya yarda da shi dan ka'ida shine duk gurin zaman da aka zauna aka tattauna wata magana aka yi hira sawa'un meeting ne sawa'un karatu ne sawa'un ko menene inde zama ne na mutane da ya su zauna a tattauna a tashi aka zauna aka gama bai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai wannan zaman ya kasance ya zama musu asara da nadama ranar tashin alkiyama duk inda za a zauna a tattauna a tashi ba ayo annabi salati ba wannan zaman da suka yi sai sun hararo shi ranar tashin alkiyama sai ya kasance musu asara da cizon yatsa da nadama idan Allah ya tashi kiyamarsa to kaga ashe yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati shi zai kawar da wancan daga cikin falala ta yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati za a goge sunan mutum daga cikin list din tantiran marowata tatattun marowata wanda babu marowata kamar su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ai marowaci na ƙarshe shine wanda za a ambaci suna na yaƙi min salati sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk mutumin da yake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati shi zai kasance baya cikin waɗancan mutanen da sauran abubuwa da yawa kamar yadda na ambata ibn al-qayyim ya ambace su kusan 30 da wani abun ko fiye da haka a cikin littafin nasa na jalawul afham kamar da ne ishara da zai dalibin ilimi ya kamata ya nemi littafin nan ya karanta ya tattara abubuwa masu fa'ida kwarai da gaske wanda suke da alaka da salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan farkon littafin ma sai da ya fara bayani akan yadda ma aka yi ishtiqaqin sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga ina me yake nufi sannan bayani akan duk hadisan da suka tattara bayani akan salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da ya kawo su sannan ya bayani gurare kusan 40 da wani abu inda ake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati littafi ne mai amfani yan uwa ɗaliban ilimi inne mana wasiya da gaskiya kada mu bar littafin nan babu shi a maktabar mu mu neme shi kuma mu karanta mu ga abubuwan da yake ciki to wannan kadan ne daga ciki kamar yadda na ambata na'am jalaul afham fi salati wa salami ala khairil anam shine sunan littafin ibn al-qayyim al-jawziya shine wanda ya rubuta shi muhammad ibn abubakar ibn al-qayyim al-jawziya malamai suka ce menene hukuncin yiwa wani wanda ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati ba shin ya kamata ko kuma za a iya yiwa wani salati wanda ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to abin da ya shafi annabawa a wannan zance ne guda ɗaya babu shakka akan annabawan Allah da manzannin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ayyuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati ta su ma an shar'anta ayi musu kamar da hadisi yake ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sallu ala anbiya illahi wa rusulihi fa inna allaha ba'athahum kama ba'athani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku yi salati wa annabawan Allah da manzanninsa yace saboda su ma Allah madaukakin sarki ya turo su ya aiko su kamar yadda ni ma aka aiko ni shi sai idan aka ce annabi Musa zaka ce sallallahu alaihi wasallam ko ka ce alaihi salatu wasalam ina fata an gane galibi idan aka ce aka faɗa annabawan Allah zaku ji an fi cewa alaihi salatu wasalam ko to da alaihi salatu wasalam da sallallahu alaihi wasallam a larabci duk abu ɗaya ne da sallallahu alaihi wasallam da alaihi salatu wasalam duk ɗaya ne ba wani bambanci kawai bambancin jumla ce fi'iliya da jumla ismiya kawai amma duk ɗaya ne ina fata an fahimta yawwa saboda haka babu laifi a yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma ya wajaba a yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati tare da 'yan uwansa annabawa da manzanni to inda tambayar take shine wanda ba annabi ba manzo ba shin za a iya masa salati wasu daga cikin malamai suka ce za a iya masa amma ba saki ba kaidi ba dan ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa wasu salati kamar alu abi aufa da suka kawo zakka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu salati ya ce allahumma salli ala ali abi aufa saboda mi Allah madaukakin sarki yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biya sai yace me wa salli alaihi to shi sa da abu aufa ya kawo zakkarsa sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya masa salati yace allahumma salli ala ali abi aufa kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki yace huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu shine wanda yake yi muku salati da kuma mala'ikunsa amma ba wai abin saki za a bashi saki babu kaidi ba ko doshe mutun ya ga dama kawai yace Allahumma salli ala fulanin a'a wannan ba daidai bane annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne Allah madaukakin sarki ya bautar da mu da yi masa salati ya bautar da mu da yi masa salati menene ake nufi da salati a salatin Allah madaukakin sarki da na mala'iku da na mutane malamai sun tattauna akai abul aliya ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa salatullahi alal abd salatin Allah madaukakin sarki akan bawa shine sana'uhu alaihi indal mala'il a'la shine Allah madaukakin sarki ya ambaci bawa ya yabe shi a wajen mala'ikunsa na kusa da shi na dab da shi haka ya faɗa yace salatin mala'iku kuma shine yi wa bawa addu'a Abdullahi ibn Abbas da wasu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi da salatin Allah madaukakin sarki shine Allah madaukakin sarki yi wa bawa albarka ya sanya albarka ga bawa wasu daga cikin malamai kuma kamar Sufyanu Thawri da sauransu suka ce abinda ake nufi da salatin Allah madaukakin sarki shine rahama to kusan zaka ga da abubuwa guda ɗaya ne da rahama din da ambaton Allah madaukakin sarki da albarka duk kusan abubuwa guda ɗaya ne idan Allah madaukakin sarki ya bawa albarka zai masa rahama idan ya masa rahama kuma zai ambace shi a wajen wa a wajen mala'ikunsa na kusa ina fata an fahimta kun ga duk abu ɗaya ne kenan saboda haka Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi ku yi salati wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wa sallimu taslima malamai suka ce wannan ayar kamar mutunta dan adam aka yi girmama shi aka yi falala ce ya samu abinda Allah madaukakin sarki yake yi da kansa subhanahu wataala sannan mala'ikunsa mafiya kusanci da shi allazina la ya'suna allaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'maruna suke yi sai aka ce kai ma dan adam kai ba mutunta ka ba an mutunta ka abinda Allah subhanahu wataala da kansa yake yi mala'ikunsa suke yi masu tsarki aka ce kai ma kai wannan mutunta ka aka yi wani abu ne na musamman ko da a duniyance in za a buga misali abu ne na musamman da sai manya-manyan mutane suke kai masu aka ɗauko aka ce je ka shiga cikinsu sai ga mutum yana takama yana dan buɗa yana cewa shi ma ya shiga cikin manyan mutane abu ne da za a ce kawai sai abu ne da yake dan yan ajin komai ya ji first class sun suke aikata shi sai matan shugaban kasa ko shugaban kasa da gwamnati da sauransu kai kana nan gama gari kawai sai aka ɗauko aka ce je ka shiga cikin shugaban kasa da gwamnati kai ma ka shiga ayi abin nan da kai da Allah ya zaka ji a ranar wannan fa shugaban kasa aka ce ba da gwamnati walillahi almasalul a'la sai kuma abinda aka ce Allah madaukakin sarki mahaliccin komai da kowa da kansa yake aka ce kai ma kai shi sai ibn kafirin a cikin tafsirin sa da ka wannan ayar sai yace abinda yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ya so ya nuna wa bayin Allah martaba da kima da mutuncin annabinsa ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa shi sai ya fara akan kansa yayi masa salati sannan sai ya ce da mala'iku kuma ku yi sannan sai ya sako da abin zuwa ga alamus sufla sune nan duniya kenan duniya ta kasa aka ce mu mami duk akan wa ake wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya nuna waye shi babu wanda Allah madaukakin sarki ya wannan sai shi kadai yayi mala'iku suka yi aka ce kai ma kai shi sa ƴan uwa kada mu sake bakinmu ya bushe da yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati kada mu sake kullun kawai gari ya kasance akwai salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin rayuwarka kullun ya kasance akwai wani adadi na salati da kake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rayuwarka za ta yi albarka waɗannan abubuwan da muka ambata duk za su tabbata a kai biyan bukata ke maka bakin ciki da damuwa da sauransu yadda abubuwa suke ta damun mutanen nan yi wa annabi salati ka gani tunkari salati wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi zaka ga yadda abubuwa sun kawarware maka daya bayan din suna warwarewa kun sarki ya samu dace ɗan uwan wannan babi wa amru bil al-aam sahabi abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yarda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul Abdullahi dan Amr dan Asa yake cewa naji Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana cewa man salla alayya salatan wanda yayi min salati guda daya kulli daya sallallahu alaihi biha asharan Allah madaukakin sarki zai masa salati guda 10 wata riwayar ta Imam Ahmad tace wa hutta anhu khati'a wa rufi'a lahu darajatu wa hutta anhu ashru khati'a wa rufi'a lahu ashru darajat za a kankare masa bayan an masa salati guda 10 sannan kuma sai a kankare masa zanubai guda 10 sannan kuma sai a daga darajarsa sau 10 haka ruwayo Imam Ahmad ta kara bayan kai salati guda 1 kawai sai Allah ya maka 10 idan Allah madaukakin sarki maka 10 kuma sai a dubi wasu kurakuranka guda 10 zanubin da kai wanda duk ya cancanta a kama kan akan su sai a yafe maka su sannan sai a daukaka sai Allah madaukakin sarki ya daukaka darajar ka har sau 10 sakamakon salati guda 1 idan kai 2 fa idan kai 3 fa idan kai 4 idan kai 5 idan kai 6 idan kai 10 kai tayi ba sai ka irga ba dan uwa saboda haka salatin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yan uwa kamar yadda nayi bayani abu ne da yake da matukar falala a cikin rayuwarmu bai kamata a ci mana sakaci da shi ba bai kamata a ci mana sakaci da shi ba ko da yaushe bakin mai kasance danye wa salatin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai dai malamai suka ce akwai lokutan da salatin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake zama kusan dole ko wajibi musamman suka ce duk lokacin da aka ambaci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ka ji an ambaci sunansa sallallahu alaihi wasallam to dole ne kai masa salati a lokacin ba mustabi bane dole ne sai kai masa wannan shine zancen da yafi inganci kamar yadda zamu zo mu ji misali kuma lokacin da mutum yake tahiya ita ma lokacin da mutum yake tahiya shi ma dole ne sai mutum yi wa annabi salati wannan shine zancen da yafi inganci kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar da haka dan mutumin da yayi sallah a raka'a shi ta karshe bai wa annabi salati ba shi da sallah yan wannan fata an fahimta wannan shine abin da Imam Shafi'i ya yanke magana akan sa kuma zance ne da yake akwai karfin dalilai da hujja wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafinsa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna magana mai tsayi akan wannan al'amari magana ce akwai hujjoji dalilai da suke karfa haka saboda haka duk wanda yayi sallah ba salati wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace sallarsa ba tayi ba tare da cewa Malikiya Hanafiya Hanbaliya duk su suna gani cewa abu ne mai kyau ayi salata amma ko da an bashi sallah tayi amma Imam Shafi'i ce ina ai da ita da babu duk ɗaya ne inda ba annabi salati a cikin ta ba yace saboda Allah madaukakin sarki da ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi sai ce me wa sallimu taslima kuma hadisin da yazo annabi ya koyar da sahabbai yadda yasi salati ya zo ne akan wannan lafazi sahabbai a cikin hadisin ka Abu Ibn Ujra kamar yadda zamu zo makaranta shi a karshen babu yake cewa ya rasulullah mun san yadda zamu yi maka sallama wa kaifa nusalli alayka mun san yadda zamu yi maka sallama assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba haka ake faɗa cikin tahiyya ba to wa kaifa nusalli alayka salati kuma ya zamu yi maka sai annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad zuwa karshe sai annabi ya koya musu salati yace to kun ga da sallama da salati tare aka koyar da su kuma a siyakin abu ɗaya ne to a cikin tahiyya ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da kazo kuma kai wa annabi sallama ina salatin shi kuma yake ina fata an gane kai wa annabi sallama a cikin tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to ina kuma salati yake to haka dole sai ka biyo shi da salati yace idan baka wannan salatin ba sallah ta baci babu wannan sallah wannan zancen nasa kuma zance ne mai karfi kwarai da gaske to shi yasa ƴan uwa kada mu saka shi duk lokacin da akai sallah sai a kiyaye wa salati sai a kiyaye salati wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi wa annabi mas'udin radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace awlan nasi bi yawmal qiyama mutanen da suka fi cancanta da ni ranar tashin alqiyama mutanen da suka fi cancantar zama a kusa da ni ko samun ceto na ko samun tagomashin kasancewa tare da ni aktharuhum alayya salatan su ne waɗanda suka fi yawaita yi min salati rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan imam tirmizi ya fitar da shi yace wannan hadisi ne hasan sai dai yan uwa wannan hadisi ta fuskar isnadi bai inganta ba hadisi ne da yake da'ifi ta fuskar isnadi hadisi na gaba wa an aus bin aus radiyallahu anhu an karbo daga aus dan aus Allah kara masa yarda qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace inna min afdali ayyamikum haqiqa daga cikin mafiya falalar ranakunku daga cikin kwanakin da kuke da su guda bakwai na mako yawmal juma'ati ita ce ranar juma'a dukkanin kwanakin da muke da su guda bakwai ranar da tafi falala tafi girma a cikin su ita ce ranar juma'a ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya batar da yahudawa ya batar da nasara mu kuma sai ya datar da mu da ita rana ce guda ɗaya da Allah madaukakin sarki ya ajiye ta yace yahudawa ku neme ta yahudawa suka yi badan musu suka tafi nema sai suka kama a ranar asabar nasara suka zo suna neman wannan rana mai falala mai girma sai Allah ya ce ku neme ta su kuma sai suka kama lahadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai Allah madaukakin sarki ya zo da mu a bayan su sai ya datar da mu da ita sai muka kasance mu ne a gaba yace fannasu lana tabu mutane sai suka kasance bin mu suke kun ga sai an yi juma'a sannan sai asabar sai lahadi shi yasa sai mun fara shiga aljanna sannan idan akwai wanda ya shiga aljanna su ma a cikin sannan sai su biyo bayan mu wannan falala ce ta Allah madaukakin sarki ita ce mafiya falalar ranakun mako gaba daya a cikin wata ruwaya wanda malam bai kawo lafazin anan ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fihi khuliqa adam a wannan rana ta juma'a ne aka halicci annabi adam alaihi salam dan adam na farko a duniya ranar juma'a aka halicce shi wa fihi qubida a wannan rana ta juma'a kuma Allah madaukakin sarki ya dauke annabi adam ya bar duniyar gaba daya wa fihi nafkhatu a kuma ranar juma'a ne Allah madaukakin sarki zai sa a busa kaho kowa ya mutu wa fihi saqa a wannan rana ce kuma ta juma'a Allah madaukakin sarki zai sa a ƙara busa kaho kuma kowa ya tashi ina fata an fahimta duk a ranar juma'a ne shi yasa a wani hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa babu wata halitta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki face sai suna kasancewa a cikin firgita da razana da dimaucewa idan ranar juma'a ta zo banda mutum da aljanna duk halittun da ka sani a duniya inda ranar juma'a aka ce ta kasance ba sa shiga cikin hayacin su me yasa saboda sun san rana ce da Allah madaukakin sarki zai iya tashin kiyamar sa a lokaci amma ba da dan adam da aljani su suna nan suna ta harkokin su wani shi baya tashi ma saba wa Allah madaukakin sarki sai ranar juma'a amma duk hatta dabbobi da muke rayuwa da su hatta akuyoyin gidanka da kajin gidanka idan kana da su ranar juma'a hankalinsu ba a tashe yake ba a hankalinsu a tashe yake afwan hankalinsu ba a kwance yake ba hankalinsu a tashe yake sakamakon mai ranar tashin kiyama ce Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan rana ta juma'a ita ce mafiya falalar ranakunku sai ce fa akthiru alayya minas salati fihi ku yawaita yi min salati a cikin wannan rana ta juma'a fa inna salatakum saboda salatunku ma'rudatun alayya abin bujirarwa ne zuwa gare ni qalu ya rasulullah sai sabai suka ce ya manzon Allah wa kaifa turadu salatuna alayka ta ya za a bujiran maka da salatun mu wa qad arimta bayan ka diddige qala yaqulu wata ruwaya kuma aka ce balita ko arimta ko balita bi ma'ana wahid duk ma'ana ɗaya suke nufi ma'ana ka diddige ka zama ƙasa saboda ka'ida su abinda suka dauka shine duk mutumin da aka sashi a cikin ƙasa tana cin me namansa dan yanzu mutumin da aka binne shi wata biyar a baya idan ka je ka ga kabarin sa yanzu sai dai ka ga me asusuwa wani ina fata an fahimta saboda ƙasa tana cin abin nan din naman mutane. To sai sahabbai suka ce ya rasulullah ka ce idan aka idan muka yi maka salati za a rinka bijiran maka da salatin mu kana cikin kabari. To ta ya za a bijiran maka da salatin bayan ka riddige ya manzon Allah. Sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kuma inna Allah harrama alal ardi ajsadal anbiya ko ba an ta'kula anan wajen. Hakika Allah madaukakin sarki ya haramta wa ƙasa naman annabawa. Mu dai ga magaran mutane idan abin ne mu ƙasa za ta iya farmaka mu ta ci naman mu. Amma duk annabawa daga cikin annabawan Allah gaba daya ƙasa ba ta cin naman su. Ƙasa ba ta cin naman su. To shi yasa wasu daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin tawilin hadisai su ba su fassara da ba ita ba ce sai suka ce wannan shi ya nuna cewa jikin annabawa da manzanni a tsarkake yake. Shi yasa wai babu laifi a yi sallah a inda kabarin annabawa yake. To amma wannan ba shi ne abin kallo ba. Abin kallo shi ne mai shari'a ta yi nuni a kansa shi ne hali. Shari'a ta hana a yi sallah a duk inda kabari yake, sawa'un kabarin annabi ne ko ba kabarin annabi ba ne. Don asali tsinuwan ma da ta zo shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi tsinuwa ne ga waɗanda suke riƙar kabarbaran annabawansu a matsayin me? A matsayin masallaci ko? La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah maɗaukakin sarki ya la'anci yahudawa da nasara me suka yi? Sai annabi ya ce saboda suna riƙan kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci. Idan annabi ya mutu ko manzo sai su je inda aka binne shi sai su gina masallaci sai su rinka sallah. To sai Allah maɗaukakin sarki ya tsine masa albarka. Ba wai ana so a ce dalilin da yasa aka hana sallah saboda mutum yana jikin mutum yana ribewa ya zama najasa bane. Ai shi gangan jikin mutum sawa'un a raye yake ko ba a raye yake ba mai tsarki ce ba jikin mutum baya abin nan baya zama tuwa najasa. Kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira innal mu'mina la yanjus. Mu'mini ai baya zama najasa ko? To haka yake ko bayan ya mutu. Amma abin da ake ce sallah a makabarta za ta iya bayuwa a ga akwai wani mai falala daga cikin mutane ko mai daraja wanda za a rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki saboda darajarsa Allah ya rinka bada wannan abin. Tun ana roƙon Allah maɗaukakin sarki kai tsaye kuma daga baya sai a rinka canza addu'ar sai kasance shi ake roƙa. Kun ga shirka ta bi kenan ta shigo ciki. To bari kuma annabawan Allah da manzansa kun ga min babu aula a hana sama da wanda ba su ba. Saboda haka ba wai dalilin da yasa aka hana sallah a kabarin annabawa saboda a kabarin kabarbara saboda wai akwai najasa ba haka bane kwata kwata. Saboda saddu lidhari'a an toshe kafa ne da ya take mutane zuwa ga shirka. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce. Malam Shafi'i din ma a cikin hadisin shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna cewa salati a gare shi ranar juma'a. In aka ce ranar juma'a kun ga yanzu a halin da muke ciki ranar juma'a ta shiga. Ina fata an fahimta. Dan juma'a ta kan fara ne da ranar da zarar rana ta fadi ranar Alhamis. Idan rana ta fadi ranar Alhamis to daren juma'a ya shiga kenan. To daren juma'a da ita kanta ranar juma'a duk hukuncin su daya. Shi yasa duk wanda ya mutu a daren juma'a ko ita kanta ranar juma'ar yana ɗaya daga cikin wanda za a kare shi daga fuskantar tambayar mala'iku. Ina fata an fahimta. Saboda haka daga wannan lokacin da muke ciki ɗan uwa zamu ƙara yawaita salati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Haka zamu tai. Daga nan har gobe za a yi tai. Saboda me? Salatin da za ka yi a ragowar kwanaki guda shida wadda ba ranar Juma'a ba. Akwai bambanci da wanda zaka ranar juma'a. Ranar juma'a ya falla yafi matsayi yafi lada a wajen Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa wancan ladan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake wa al'ummar sa kallo. Shi yasa yace mu yawaita yi mu yake so mu samu. Ina fata an fahimta. Amma ba wai dan shi ne yake so kai masa salatin ba. A'a kada ka dauka cewa wai idan kai salatin shi zai amfana. Yanzu da aka ce inna Allaha malaikatahu malaikun Allah maɗaukakin sarki kadai da suke wa annabi salati ba su isa ba. Amma ya alamu junudan rabbika illahu iya adadin mala'ikun da Allah maɗaukakin sarki ajiye a sama ta ɗaya kadai sun isa koda kowa sai ya daina salati. saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wai kansa yake yi wa campaign akan a masallati ba a kai ake so kai salati ka samu ladan da yake cikin salati ina fata an fahimta saboda haka uwa sai mu ƙara dagewa salati ranar juma'a daren juma'a ai tai sannan a cikin ita ranar juma'ar kuma akwai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aje wanda lokaci ne da babu bawon da zai dace yana roƙon Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan abin da ya roƙa lokaci ne dan kadan kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna shi ranar juma'a kadai kuma ake samun sa a sati ranar juma'a ne kadai annabi yace babu yadda za a yi bawa ya dace yana roƙon Allah madaukakin sarki a wannan lokacin sai Allah ya bashi abin da yake roƙa to shi ma lokaci ne da malamai suka ta sabani irin wannan abubuwan masu tsada ba a bayyana su a ce lokaci ga zane kawai ba a yi saboda so ake kowa ya baza mai ta nema idan aka ce kawai da asuba ne kaga mutum sai je kwanta ya ta bacci ya ta abin da ya gada ma sai asuba ko sai ya tashi samun garaba sabonanza ba haka bane to amma sai Allah madaukakin sarki ya boye shi shi sa sai malamai sai wanda ya ce lokaci kaza ne wanda ya ce bayan sallar azhar ne wannan yace lokacin da limami ya hau kan minbari ne wannan yace kaza ne amma da lokacin da malamai suka farin jayarwa shine bayan sallar al'asar daga lokacin da ake sallar al'asar zuwa lokacin da za a kira sallar magriba shine suka ce a wannan tsakanin in ka dace bayan kai sallar al'asar ka zauna kai ta karatun alqur'ani kana ta salati kai addu'a a lokacin to zaka dace da shi insha Allah ta'ala za ku ga galibi yan uwa wannan lokacin ne na gafala ba galibi daga al'asar zuwa magriba ba lokacin da aka fi yin ibada a cikin shi ba galibi an fi gafala a wannan lokacin ko dai ana majalisa ana hira ko kuma kasuwa ta dau zafi a lokacin ana ta kasuwanci a lokacin customer suna ta zuwa zaka ga lokaci ne da ba a fiya an kara zuwa gare shi ba dan lokaci kuma Allah madaukakin sarki ya tarba rahamarsa yana tarba falalarsa shedan kuma sai ta kautar da mu Allah ya sa mu dace yan uwa hadisi na hudu wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbi wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace raghima anfu rajulin Allah ya turmuza hancin mutumin Allah ya turmuza hancin sa kasa shine mutumin da aka ce raghima abinda ake nufi da raghima shine ai lashiqa biturab ma'ana a hada abu a cakwada abu a danna abu a cikin kasa shine raghima kamar addu'a ce baka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake Allah madaukakin sarki ya turmuza hancin sa kasa shine malamai suka ce wannan kamar kinayatun ni an dhilli wal haqara wata kinaya ce ta kaskanci da ake wa mutum kamar Allah madaukakin sarki ya kaskantar da shi ya turmuza hancin sa kasa suka ce saboda duk inda ba ko ina tsada a jikin mutum shine fuskarsa babu inda mutum ya fiso a jikinsa galibi kamar fuska to fuskar ma kuma hanci sai a danna hancin mutum a kasa kaga karshen kaskancin kenan to Allah madaukakin sarki ya danna hancin sa kasa waye shine dhukirtu indahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shine wanda aka ambaci sunana a wajensa a kunnansa yana ji fallam yusalli alayhi kuma yaki min salati to shine wannan wanda annabi ya masa wannan addu'a a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai shiru kuma kaji ba gafala kai ba ba mantawa kai ba ba rabkana kai ba kawai ka kiwa annabi salati to ga addu'ar da annabi yawa mutum ya mutum zai da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa mutum wannan addu'a duk mutumin da aka ambaci sunansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gaban sa haƙi ba salati to ga abin da annabi ya ce Allah ya turmuza hancin sa a kasa rawahu tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi wa qala hadithun hasan yace kuma hadisi ne da yake hasan shi sa dan uwa duk inda kaji ana kiran suna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to lalle ka tsaka kai masa salati sawun a kiran sallah ne karatu ake yi ko duk inda kaji ana tattaunawa ana hira da an ambaci sunansa kai masa salati shi sa idan kun ga galibi akwai wanda za ku ga sun zo sun sa loudspeaker suna karatun dalailu ko abin da ya kama da haka to irin wannan a gaskiya akwai matsala ko shine karatun da suke za ku ga yana dauke da ambaton annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa haka ne maybe kai kana gida kuma bacci kake so kai ba haka bane to ya za a yi kenan
ko wani aikin kake ko wani abu ne da ya shagaltar da kai tunda a lokacin ba wai dole bane aka saka aka ce sai ka saurari wancan abu ina fata an fahimta to shi yasa bai kamata mu irin wannan idan mutane ya su irin wannan sai su kayan su kai tunda suna so su 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 samu lada ba haka bane to sai su kayan su amma a kallafa wannan a takura masa wannan ba daidai bane ba daidai bane saboda haka duk wanda ya ji a lokacin salatin ya kiwa saboda wani abu da sauransu to wannan laifin zai iya koma zuwa gare su saboda haka yan uwa sai mu kiyaye wannan hadisi rahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa anhu wannan hadisi an karbo shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace la taj'alu qabri 'idan kada ku sanya kabarina ya kasance idi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake wa al'umma sa wasici da cewa koda bayan sa bayan ya koma ga Allah madaukakin sarki an binne shi to kada a maida kabarin sa ya kasance idi idi da ma'ana guda biyu ko dai inda za a rinka yawan zuwa kamar yadda ake zuwa masallaci yau mutum ya je gobe ya koma jibi ya koma sai wajen ya zama kamar wajen wani kamar wajen wasa da sauransu ko kuma wajen ya zama wajen ibada ya kasance wajen ibada abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace shine idan Allah ya baka dama ka je ka kai masa ziyara a kabarin sa to ka je masallacin sa kai sallah ka karasa inda kabarin sa yake to kai masa sallama kai abinda yace kenan kai masa sallama kai masa salati kamar tsawajen sayyidina Abubakar Siddiq kai masa sallama shi ma wajen sayyidina Umar kai masa sallama shikenan sai kai tafiyar ka ina fata an fahimta ba tsayawa ai addu'a ko ka roki Allah madaukakin sarki a wajen ba ai wannan diya saba sunnar ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to idan aka ce za a maida kabarin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi inda kullun za a yi ta zuwa sai ya kasance kuma abin ya juya zama kamar wata ibada ibada tun annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kuma yana raye ya ji hankali ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad sai ya ubangiji kada kabari kabarina ya kasance wani gunki da ake bautatawa me ya dalili saboda annabawa da suka wuce a baya da yawa daga cikin su al'ummomin su sun maida kaburburan su gurin bauta sun maida su masallatai inda ya su rinka sallah daga baya kuma suka maida su gurin bauta to haka shi yasa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya bashi falala da daukaka akan saman akan sauran annabawan sannan shi risalarsa shamila ce duk duniya ne gaba ɗaya dukkanin annabawa fa ana aiko su ne zuwa ga mutanen su kadai idan annabi ya wuce zuwa lokaci sai ya ƙara turo wani annabi amma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi tun daga kansa har zuwa Allah ya tashi duniya sa babu wani annabi kun ga yafi kowa yawan mabiya to sai addu'a Allah madaukakin sarki kada ya maida kabarin sa ya kasance wani gunki da ake bautatawa a je wajen a rinka roƙar sa ko a rinka shafa kabarin ko a rinka kaza annabi ya ce Allah madaukakin sarki kada a yi haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar annabin sa shi yasa sai kaga yanzu duk yadda ka kai ga abinka ina maka kabar bari ka je ka shafa ko ka roƙe shi sai dai kaga kawai ka tangu gima-gima haka a gaban ka gasu nan amma akwai wanda yake hango kabarin ba wanda yake hango kabar saboda Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma idi ya kasance kamar yadda kuka san idin karamar sallah da idin babbar sallah ba a yin su sai shekara shekara sannan ana yin su ne da wata suffa muayyana akan taru a je waje guda ayi sallah sannan ba a ƙara yin wannan abin sai shekara shekara to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada a maida kabarin sai kasance haka kamar yadda ake taron idi ya kasance ana taruwa a je kabarinsa shekara ta zagayewa ƙara yi wannan ba daidai bane kowanne irin kabari ne ma wannan ba daidai bane ya saba shari'a a ce wata shekara za duk shekara za a rinka taruwa ana zuwa da siffa muayyana irin wannan ayi ado a tafi a cikin mutane a cikin zuga wannan ya saba shari'ar musulunci ba daidai bane wannan to kowanne ɗaya daga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wasallu alayya amma ku yi min salati fa inna salatakum haqiqa salatunku a gare ni tablughuni haythu kuntum zai iso min duk inda kuke duk inda kake idan kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata zai sa a kai masa salatin akwai waɗannan mala'iku da suke kewayawa suke kaiwa da komowa a ko'ina a faɗin duniya duk wanda ya wa annabi salati za su ɗauki salatinsa su je su kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su gaya masa ba shi kenan ba kaga ai shi kenan ba buƙatar a ce mutum ya rinka irin wannan ziyarar ta kai komo ya je yau gobe ya dawo jibe ya dawo wannan ba daidai bane. Wannan hadisi rahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce. Hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa wa anhu, wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kala yace ma min ahadin, babu wani daga cikin mutane, yusallimu alayya, da zai mun salati ko kuma da zai mun sallama, illa raddallahu alayya ruhi, face sai Allah madaukakin sarki ya dawo min da raina, hatta arudda alayhi salama, har na mayar masa da sallama. Da yamin wannan malami suka ce yakan faru ga wanda suka je ziyara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Idan ka je kabarinsa sallallahu alaihi wasallam kai masa sallama, to Allah madaukakin sarki zai dawo masa da ransa ya ji sallama kuma ya amsa maka, amma kai ba lallai ka ji ba. Ina fata mun fahimta, amma dai ya faɗa kuma abin haka yake tabbata. Shi yasa wasu daga cikin malamai tare da cewa fahimtarsu ta kuskure ce suke cewa wannan ashe shi ya nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a raye yake. Ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a raye yake, a cikin kabarinsa ba a mace ba. Su dalili sai suka ce saboda tunda aka ce in dai aka yi wa annabi sallama za a dawo masa da ransa ya amsa, suka ce to a gaya mana lokacin da ba a yi wa annabi sallama. Ina ba ta fahimta, akwai lokacin da zai wuce wani bai wa annabi sallama ba da wahala? Suka ce to in dai haka ne, ashe ko doshi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ransa a jikinsa yake kenan, shi yasa annabin rayayye ne a cikin kabarinsa kamar yadda suke faɗa. To amma wannan abu ne yanayin dawowa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ransa da yanayin karɓar sallamar ta mutum da amsawar, duk abu ne da yake na gaibi, babu wanda ya sani. Rayuwa ce ta barzahu, rayuwar barzahu kuma ta sha bamban da rayuwar duniya. Yadda kake rayuwarka a duniya daban yadda mutum da ya mutu yake rayuwarsa a kabari, da mai idan mutumin da ya mutu a kabari ai akwai irin rayuwar da Allah madaukakin sarki ya bashi dama zai yi. Idan mutumin kirki ne yana samun rahama da jin daɗi a cikin kabarinsa, amma idan ka je ka haƙa kabarinsa me zaka gani? Kamar da muka bayani yanzu ƙasusuwa zaka gani, wannan ƙasusuwan da zaka gani da tsutsotsi sun ci namansa, sai ya nuna cewa waccan rahamar da jin daɗi baya samu kenan, yana samu. Haka nan idan mutum bai aikin kirki ba, a cikin kabarinsa azaba tana zuwa gare shi. Allah madaukakin sarki zai masa azaba ta hanyar da ya ga dama, ko da mutum kuwa baya cikin kabari, ko da kuraye sun cinye namansa, ko da ruwa ya faɗa, kowane hali yake ciki, inda mutum ya mutu yana cikin halin barzakh, kuma wannan abin zai je masa. To shi yasa rayuwa ce ta sha bamban da rayuwar duniya daban. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya bamu labari cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya, kuma kowane dan adam din da ya mutu Allah madaukakin sarki ba zai tashe shi ba tashi na gaba daya sai lokacin da aka yi musa ta biyu, wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ni ne wanda ƙasa za ta fara tsagewa na fito ta cikin ta sakamakon musa ta biyu. To amma bayan haka kowa ya riga ya mutu, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace innaka mayyitun wa innahum mayyituna, kai ya rasulullahi kai mai mutuwa ne, ma'ana zaka mutu kamar yadda su ma za su mutu. Haka Allah madaukakin sarki yace wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa'im mata. To shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wafati ya koma ga Allah madaukakin sarki, amma dawo da ransa da Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan abu ne da yake tabbatacce. Allah subhanahu wataala shi ya san hanyar da yake bi ya dawo da ransa kuma ya amsa sallama wanda ya musu sallama. Amma zancen cewa ko da yaushe annabi yana nan a raye, wannan ya saba wa fahimta da nassoshi na alqur'ani da hadisi da fahimtar magabata na gari. Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam, gaskiya ne wannan, gaskiya ne. Yace akwai limaman da kafin ka gama salatin su kuma sun riga sun yi sallama, kuma an ce inda maju idil imamu liyutamma bi, an sanya limami dan aikowi da shi, gaskiya ne. Idan ka gama tayyaka ka fara salati, iya abin da ka samu suke sallama kama sai ka sallama. Allah madaukakin sarki ba dora warai abin da ba za ta iya ba. Yawwa, amma da lokacin da kake salla kai kadai ka sani wancan abin, tunda kai ka sani ka fahimta sai ka aikata shi. Maybe su suna da karancin fahimta ne akan sa, tunda kamar yadda na ga mana maza ban mu ta malikiya suna gani wannan salatin na tahiyya ba dole bane. Haka yanzu duk littafin da zaka duba na maza ban malikiya na gida gaba daya, tun daga kan ahalari shi da littafin farko da ake karantawa a sura karin farko har zuwa kan mukhtasar har zuwa kan sunna dawwana ta Imam Malik gaba daya ba za ka ga inda za a kawo cewa salati a cikin sallah na cikin farallin sallah ko akwai salati wa annabi na cikin farallin sallah akwai babu babu to shi sa kaga wani iya fahimtar sa kenan saboda haka idan Allah madaukakin sarki shi ma ya ganar da shi kamar yadda ya ganar da kai maybe zai iya canza saboda haka wanda bai hana ka bi shi sallah ba za ka bi shi sallah insha Allah ta'ala amma dai kai kokari lokacin da aka taya ka ci gaba da salatin ka inda ya katse ka yayi sallama kai ma sai ka sallama Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am sallallahu alaihi wasallam na'am an yi na karatun alqurani eh zaka yi sosai ma kuwa zaka yi inda malamai suke sabani shine in a cikin sallah ne in a cikin sallah ne aka ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine malamai suke sabani wasu suka ce a ai ba za a yi salati ba saboda sallah tana da wasu abubuwa na shagaltawa da mutum yake shagalta da su wasu daga cikin malamai suka ce ai ko a cikin sallah ne mutum zai yi ba matsala sabani ne na malamai wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba amma idan ba a wajen sallah ba ne wannan ba abin da zai hana kai kana cikin sallah kana cikin karatun alqur'ani tilawa kake sai ka ambaci sunan annabi sai ka tsaya sai ka ce sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka dora ka ci gaba shikenan idan akwai wani wanda yake kusa da kai yake ji shi ma sai wa annabi salati wannan ba matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace dan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum